to ina za tashi a umdatul ahkam ya cikin wani babi ake babu salatul khawf a cikin a farko ne ko an shi an to bismillah arrahmanir rahim wannan babi ne a cikin sallar tsoro wannan babi za a yi bayani akan sallar tsoro an karbo wato shi akwai yan maganganu akan sallar tsoron din mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sallar tsoron nan har yau abin shar'antawa ce idan dalilin ta ya faru wanda yake jagoran musulmi ya iya yin ta ga musulmi amma Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa babba wanda shi Abu Yusuf ya fata hijira ta 181 yace ai salatul khawfi ta kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ba maganar ai salatul khawfi yace ai gashi Allah cewa wa iza kunta fihi fa aqamta lahum as-salata ashe kenan shi kadai ne yake kan a wato akan haka wato bazza Allah ne yake da wannan dama an ce wannan magana ta Abu Yusuf akwai ɗan wasu kadan daga malamai da su ma suke kan haka kamar makahulu da Hassan Lu'lu'i daga mutanen Hanafiyawa da Muhammad al-Fassani almajirin Abu Yusuf din da kuma Auza'i malamin nan mujtahidi babba amma aka yi musu raddi da cewa idan da a ce salatul khawf ta ke banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ba su yi ta ba bayan sa amma an ruwaito cewa sahabbai sun yi salatul khawf bayan manzon Allah an ruwaito sayyidina Ali yayi an ruwaito Abu Huraira yayi an ruwaito Abu Musa al-Ash'ari wato yayi da aka faɗi fihim wai za kun tafi fihim ba wai ana nufin magana ta manzon Allah ce shi kadai ba magana ce wanda yake ta shafi sauran ma musulmi tunda a wani guri da yawa a wasu guraren a Qur'ani akan nuna an yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce maganar bata shafe shi shi kadai ba yanzu misali kamar a wajen zakka ya Allah yake subhanahu wataala cewa huz min amwalihim sadaqata ka karba to shi kadai ne yake da hakkin karban zakar a ba manzon Allah shi kadai ba manzon Allah shi kadai yake ba shi yasa ashe kenan ba a ce sallar tsoro ta ke banta da shi ba akwai wani malami muzanni daga Shafi'awa da yace wai an shafe ta yasa mafi yawan malamai dai sun tafi akan cewa tana nan wato har zuwa tashin alkiyama to kuma sallar tsoron nan ta zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama bisa sufofi har 16 wannan wasu malaman suke cewa abun mamaki wasu na ganin sallar tsoron nan ba a yi ta ba a gurare da yawa amma gashi an ruwaito surori daban-daban na sallar tsoron har 16 wadda dai Imam Muslim ya ruwaito da yawa daga cikin hadisan da suka zo da sallar tsoron nan haka nan Abu Dawud ya ruwaito wato Hakim a Mustadrak ya ruwaito iri 8 Ibn Hibban ya faɗi har 9 Ibn Hazm al-Zahiri yace akwai fusaku 14 ne yanda ake sallar tsoron daban-daban wadda duk sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qurtubi malamin nan babban malikawa wato malamin Qurtubi mai tafsiri ya faɗi hadisai 10 a sharhin da yawa Muslim kuma ya bayani cikakke akan su to shine wato Imam Ahmad yace adimma abinda aka ruwaito a sallar tsoron nan a iya cewa duk ingantattu ne wato malaman tarihin manzo sira suke cewa farkon sallar da manzon Allah ya yi ta tsoro ita ce wanda ya yi azatul riqa'i bare a sharhin Muslim Qurtubi yake cewa ita sallar tsoro an shar'anta ta ne azatul riqa'i amma suka ce an shar'anta ta ne a yakin banun narere ita za ta rika dai an ta a shekara ta 5 da ka hijira a farkon shekara wato a watan Muharram amma mun zare shi cewa mai a shekara ta 4 akai to wannan kenan abinda ya shafi sallar tsoro hadisan da aka kawo anan guda 3 ne نفرقو الحديث الأول حديث نفرقو أنك بدك أبلام عمر بن الخطاب الله قال يدعى أغليسو أبلام عمر يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سلاتي صلى صورو دمو أتكين ساشم قا ياقو كنسا ودي كبسا دا أبو كان غابا أتكي wasu jama'a suka tsaya tare da shi wasu kuma suka tsaya a suna tare abokan gaba ya sallaci raka'a da wanda suka fara tsayuwa tare da shi sannan su wa'annan suka tafi wa'ancan kuma wanda da suka tare abokan gaba suka zo su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a ɗaya da su kowace daga ƙungiyoyin biyu suka rama raka'a ɗaya ɗaya hadisi na farko kenan wanda wannan dai ba a faɗa ba cewa su ta farkon da suka tashi tafiya suka yi tare abokan gaba koko sai da suka yi raka'a ɗaya da ta rage sannan suka koma suka tare abokan gaba to ba a yi bayanin haka ba abinda dai aka bayani a ƙarshen hadisin shine kowace daga jama'o biyan sun ƙara saraka'a ɗaiɗai wadda ba su yi ta tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su jama'a ta farko raka'a ta biyu a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da shi suka yi ba su kuma jama'a ta biyu raka'a ta farko a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi da shi suka yi ba shi da ta biyu yayi da su to alhadisu sani hadisi na biyu an kama daga Yazid ibn Rumana wato shi yana cikin manyan tabi'ai wanda malami ne na Qur'ani an ne masa alkunya da Abu Ruhin wato bararren iyalin Zubair Saidina Zubair ne wato an ce da yawa sun ruwaito daga gare shi cikin wanda suka ruwaya daga shi Yazid ibn Rumman akwai Nafi'u makaranci Nafi'u malamin ƙira'a an ce shi Yazid ibn Rumman ya wafati Hijira ta 130 shi yasa ya riga Nafi'u din nan kenan wafati da shekaru 39 tunda shi Nafi'u malamin ƙira'a ya wafati 169 ne shi ko ya karbo daga Salih ibn Hawwat ibn Jubair wanda shi ma tabi'i ne babba mai yawan hadisai wato shi ma haifin nasa Hawwatu sahabi ne yana cikin gaggan sahabbai gwanayen yaƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutumin Madina ne shi Hawwatu da shi aka yi yaƙin Badar to menene an ya karbo daga wanda ya salla daga tare manzo sallallahu alaihi wasallama sallar da aka yi a zatun riƙa'i sallar tsoro wato cewa jama'ar wato da yawa an ce shi wannan mutumin ana nufin Sahal ibn Abi Hasmata haka Abdulhaq ya faɗa amma Ibn al-Qaddah ne ce a'a ba lalle shi ake nufi ba to yace wasu jama'a daga musulmi sun yi sahu tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kuma jama'a daga musulmi suka tsaya suna masu tara abokan gaba maza Allah ya sallaci raka'a ɗaya da wanda suke tare da shi sannan ya ci gaba da tsayuwa su wannan jama'ar suka cika ga kawunansu sannan suka juya suka tafi suka yi tsaho suna masu tarar abokan gaba sannan ɗaya jama'ar ta zo wadda ba su yi sallah ba ya sallaci raka'ar da ta saura da su sannan ya ci gaba da zama a zaune suka cika ga kawunansu sannan ya yi musu sallama wanda akwai ruwaya daga Malikawa wadda ta dace da zahirin wannan hadisin yana mai askari yake faɗa a fi taslimihi wa intizarihim qawlani mutumin da ya salla tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Suhail ibn Abi Hasmata an karbo hadisi na uku an karbo daga Jabir ibn Abdullah mutumin Madina Allah ya ƙara yadda a gare su Jabir ibn Abdullahi yace na halarci sallar tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi sahu biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhaji abokan gaba suna tsakaninmu da alƙibla annabi sallallahu alaihi wasallama ya kabbara muka yi kabbara gaba daya sannan manzon Allah ya ruku'u mu ma gaba daya da sahun baya da na gaba duk muka yi ruku'u sannan ya daga kansa daga ruku'u mu ma muka daga gaba daya sannan ya sunkuya da sujjada da sahun da suke jikinsa kusa da shi ɗaya sahun ya tsaya suna tara abokan gaba yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sujjada sahun da suke binsa suka miƙe sai su wancan sahun da suke daga baya suka sunkuya suke sujjada suka miƙe sannan sahun da yake daga baya ya matso gaba sahun da yake daga gaba ya koma baya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku'u raka'a ta biyu muka yi ruku'u gaba daya sannan ya daga kansa daga sujjada mun ma muka daga gaba daya sannan ya sunkuya ga sujjada sannan ya daga kansa daga ruku'u muka daga gaba daya sannan ya sunkuya da sujjada da sahun da suke da binsa wanda a raka'a ta farko su ne daga baya sahun da suke daga baya suka tsaya suna tara abokan gaba wato a kirjin abokan gaba yana da sallallahu alaihi wasallam ya gama sujjada da sahun da suke binsa sahun da suke daga baya su ma sai suka sunkuyo da sujjada suka yi sujjada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama mu ma gaba ɗaya muka yi sallama tare wannan kenan sifar da shi Jabir ibn Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito wanda wannan hadisin Buhari ya ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi da Buhari da Muslim su ruwaito shi waje ɗaya ne Nasa'i ya ruwaito shi waje biyu Ibn Majah ma ya ruwaito hadisin a waje ɗaya shi yasa wannan wato wata siffa ce daga siffar da siffofin da aka ruwaito na sallar tsoro dan tana cikin siffofin da aka ruwaito na sallar tsoro to alhamdulillah sai to kala Jabir yace kamar yadda masu gadon ku suke yi a yau waɗannan dinnan da sarakan su Muslim ya faɗa hadisin da cikarsa a Buhari ya ambaci gefe daga hadisin cewa shi Jabir ibn Abdullahi ya yi sallar tsoron nan tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a tsabaki da aka faɗa a baya ita ce yaƙin zatun riƙa'i ta alhamdulillah sai babul jana'izi ai ba sai lalle ko a nan ɗin ma in ya zama tsoron ya tsananta ai za a yi sallar shar'anta ai salatul hafi sannan sai a cika sallah a nan za a cika sallah amma dai an shar'anta ai salatul hafi